musicofhousesongs.com.
Kin saka min da bin so so a zuci har yayi na so so yau ina inda kun so so ko da raina na fan so so ni fa kauna ta kai mini dubi ina yanzu mote na kasance a duniyar so gashi filin da fadi a zuci kin min da she zan more raina she ko bace zan gushe da rayuwa babu dadi
eh banna
eh na bayi mace zancan dan adam mai wayar kwatance wanda so ya sanya shi fariya shi yake da zance na ga mun samari yake abota mata gawance ni da wancan so yanzu ga mu zuwa marice mai tafurta zancan an so iri muna kamance zo ki bani soyayya zana baki soyayya zo ki bani soyayya zana baki soyayya ke na ba wayar da sai ki bani yardar so ni so ba farke ma ba ba danganin ido ba ba dan rashin sani ba so misalin saban yawa ne ba zan yi fariya ba ba dan ina nake ba shi so yana da girma kofofi na saban yawa ne sunan ki malama ta a kaunar ki na yarata ban canza kudiri na buri na gane ga ki zaune ina san ki so na gaske gubar so a zuciwanke ina yanki iyayi sassaucin ya amana aurenki da na fice a kewarki kullum ina cikin daki in zauna in ta kallonki kin zama min gurin aiki in danga zana sunan ki ko ina da ina gidana ne a gani
more music at housesongs.com